Comrade Nuhu Suleiman Gaya wanda ya bayyana mana matsalolin da suke fuskanta a kungiyance.
Kamar yanda na faɗi cewa taken ita wannan abun nan din na bana World AIDS Day din shine a tsaye da tsangwama da tsanaye zawo zero gaba daya a ƙasa gabaki daya. To mun yi kokari da ita wannan hukuma ta jihar Miyaki da wannan larura saka muna zami kokari mu ci gaba da wayar da kan al'ummar mu da community din mu cewa su daina tsangwamar mutane masu wannan larura, domin me tsangwamar yana daya daga cikin abin da yake kara jawa larurar take yaduwa. Rashin tsangwamar kuma zai taimaka wajen dakile yaduwar ita kanta larura.
Ina maganar magungunan rage karfin cutar wanda ya haifar da zanga-zanga a kwanakin baya?
Alhamdulillahi a wani lokuta can baya da suka wuce akwai matsalolin na magani a wannan jihar, amma wannan kungiya ta mu da karfin ikon Allah da karfin kungiya da kuma karfin ita hukuma mai yaki da wannan larura ta jihar Kano wato saka mun yi kokari wanda yake har sun rubuta wani bill sun tura a gwamnati wanda yake ita mai girma babbar director ta yi mana alƙawari cewa shi mai girma gwamnatin jihar Kano engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso har ya yi approve na miliyan 17 akan aje a siyo magunguna da kuma kayan gwaje-gwaje na wannan larura. To a yanzu dai alhamdulillah muna ganin matsalar za ta tafi kenan insha Allah.
Menene babban matsalar ku?
To babbar matsalar take damun mu, matsalolin suna da yawa, sai dai na dan fadi kadan. Daya daga ciki shine akwai na farko dai rashin kayan gwaje-gwajen, saboda duk wanda yake dauke da wannan larurar kamata ya ce yana amfani da ana masa gwaji duk kafin mutum ya fara shan magani, kamata ya ce an masa gwaji. Idan mutum yana sha duk wata shida kamata ya ce an masa gwaji. To babban abin da yake ciwo mutanen mutuwa a ƙwarya shine rashin kayan su kansu gwaje-gwajen. Bayan nan akwai taimako da ya dace a ce hukumomi suna taimakawa, musamman kananan hukumomi suna taimakon kuyin wayannan kungiyoyi, saboda akwai taro da wayannan kungiyoyi suke yi duk wata inda ake tattaunawa masu irin wannan larurar ba su tattauna a junan su sai samu matsaloli bakin zare na matsalolin da suke damun su su ga bayan da ba su shawo matsala. To ba ma samun wannan taimakon sun da wayancan su masu taimaka suka janye, da haka dole hukumomi su shigo ciki su taimaka mana wajen yadda zamu ci gaba da gudanar da activities din namu.
Ya buƙaci gwamnati da masu ruwa da tsaki da su taimaka musu domin kawo ƙarshen wannan cuta a jihar Kano. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.